أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو نعم يو ترى جواتن رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta daidai da ranar 25 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau zamu tashi majalisi na tara insha Allah a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a birnin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya kamar yadda muka saba zamu fara da amsa tambayoyin da kuka rubuto wannan yace Allah ya kara malam imani da jin kai malam kasancewa ta mawadaci ya halatta na rinka sanya tufafi mafiya tsada da sayan ababan hawa na karshen tsada wai hakan shine nuna godiya ga abinda Allah ya bani ni kuma ina daukar hakan cikin israfi ne don Allah ina neman mafita don tun bana sha'awa har an fara sanya min shakku Allah ya kara maka fahimta amin Allah madaukakin sarki ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka zanta da ni'imar da Allah ya maka zantawa da ni'ima shine ka bayyana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya ni'ima ga bawa yana so ya ga wannan ni'imar wato a jikin sa idan mutum abin da ya sanya halal ne ba abin da Allah ya haramta ba to bai yi barna ba amma a ce mutum dan ya nuna kasaita zai sanya agogo na zinare zobe na zinare yana namiji kuma ya sanya tufa ta alharir ta alharini silk kenan to wannan dukkan ado da mutum yayi da abin da Allah ya haramta wannan israfi ne domin malamai sun ce wato israfi abin al-infaqu fil harami wato ciyar batar da dukiya a cikin aikin haram da kuma suna karawa da kuma kancewa yawaitawa da wuce iyaka a cikin abin da yake na halal to abin da yake halal din an halalta shi ma ana so a tsagaita ana so a tsagaita saboda haka mutum yayi abin da yake akwai cikabbiyar bukata da kuma nuna ni'ima ba tare da nuna kancewar alal misali mutum yana da hali ya zamanto ya shiga mota yana da halin mota ya ki hawa mota ya ce shi babur zai rinka hawa to wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba ko kuma yana da ikon ya shiga mota wacce take lafiyayya amma ya shiga mota da kullun in ya zo masallaci sai ya ce jama'a da Allah dan dafa mu bayan kuma yana da iko to wannan nuna rashin wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba to amma duk amma shi tambayar da yayi shine cewar ya sanya kaya masu tufafi masu tsada tufafi masu tsada babu laifi idan mutum ya sanya idan yana da ikon yayi haka ba tare da ya sanya masa ba tare da ya rinka zuciyarsa ta rataya da jiji da kai ba idan zai sanya tufar da zai rinka jiji da kansa to ya bar su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufa wadda take kyakkyawa bayan ya idar da sallah ya cire ta ya bayar da ita yace adonta ya rinka bujiro min a cikin sallah to wannan yana daga cikin tawarru da mutum ya kamata mutum yayi sannan idan domin yayi shi ta babun tawali'u ko da yana da iko din yayi kankan da kai ga Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai daukaka shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kyawawan tufafi masu tsada kuma sai dai ba na haramun ba ya taba sayan tufar dibaj wanda yake shine alharini mai kaushi ya ganta ana sayarwa yace ai ba wanda zai sanya wannan sai wanda bashi da rabo a lahira kuma sai irin ta ya tura ma sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi ka turo min wannan ba abin da ka fada akai yace na baka ita ba dan ka sa ba ka ba wa matanka su mata ya halatta su sa wannan sai ba wa matansa to irin wannan ya halatta amma ya sanya tufafi masu tsada kamar yanda Bara ibn Azib yace ma ra'aytu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin wanda yake da gashi yana dukan kanka fadarsa ba ya sanya kaya jaja wato jajaye irin na kasaita kamar manzon Allah sallallahu alaihi mai ken wanda ya kai ken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya jajayen tufafi ga gashin nan baki wuluk gashi har yana dukan kafadarsa ga kuma kyau da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan wannan Bara yace ban taba ganin kyakkyawa kamar wannan sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi mutun ya sa kyawawan tufafi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi yayin da ya magana akan cewar Allah baya wanda yake mai girman kai Allah baya baya wato baya shiga aljanna sai wani mutum ya ce ya rasulullah mutum yana so tufafinsa su zama to kyawawa takalminsa ya zama to kyakkyawa abin hawansa ya zama to kyakkyawa kaga abubuwa guda uku ya fada da tufa da takalmi da abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau saboda haka ado babu laifi mutum ya yi ado domin yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah sai dai kada a yi israfi yana daga cikin israfi da abinda zai sanya wato jin zafin rashi a cikin zukatan waɗanda ba su da shi mutum ya sanya tufa ya rinka janta a ƙasa wato shi yana da ita ma don wadatar ma hatta kai wadatar hajjanta yake a ƙasa ya saki rigarsa tana jan ƙasa ko ya saki wandonsa yana jan ƙasa to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya kallon wanda yake jan tufarsa saboda takama da nuna isa to dole ne daga cikin abinda idan mutum ya bar su ka bar abinda Allah ya haramta na abinda aka ce na tufa to duk tufar da ka sanya in dai tana daga cikin wanda Allah bai haramta ba babu laifi bayyana ni'imar Allah ne sannan wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya malam dangane da aiki zan iya siyan offer na gama karatu ban samu aiki ba zan iya saya wato sayan offer shine aiki ba naka ba an ba mu wani sai ka je ka saya ka bashi kudi ka hau kan sunansa ai gishi ne wannan man ghashana falaysa minna duk wanda ya alguz baya daga cikin mu abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda yayi shi daga cikin zumrar al'umma bai kamata musulmi su yi shi ba albarka ake nema ba haka bane wai ba za a dauke ka aiki ba sai ka ba da kudi oho ba za a dauke ka aiki ba sai ka ba da kudi sai ka sai offer ko ya cancanta ko ya cancanta to wannan za a dauke shi ta babin shafa'a ne al'aklu bi shafa'a wanda yake mutum ya cancanci abu amma ba za a bashi ba sai ya ba da kuɗi to shi saboda bukata idan ya bayar yana da uzuri a cikin shari'a yana da uzuri in ya bayar saboda abu ne wanda yake ya cancance shi kuma abu ne wanda yake ya shiga cikin yana nema ya zamanto haddin larura tunda rashin aikin zai kusa ya zamanto haddin larura don idan yanzu mutum ba shi da aiki wani lokaci za ka ga mutum ya zamanto bara ma zai rinka yi to a cikin irin wannan hali tilas za ta sa shi ya bi to in ya bayar da wannan kudin shi yana da uzuri a wajen Allah amma wanda ya karbi kudin ya ci haram domin aklu bi shafa'a ne wanda ya ci abu domin yayi abin da yake dole ne yayi shi ko dan yayi ma alfarma in ma alfarma ce zai yi yace sai an bashi kuɗi sannan zai yi wannan alfarma ballantana ba alfarma zai yi ba haƙƙin mutane ne zai basu to idan ma alfarma ce zai yi yace sai an bashi wani abu zai yi wannan alfarmar wannan kuɗin da ya ci haramun ne amma shi wanda ya bayar abin da ya bayar yana da uzuri wajen Allah wannan shine fatuwar wannan shine fatuwar malamai musamman na matabar al-Imam Abu Hanifa kamar yanda Sheikh Atiya Salim yayi a bayanin wata wani rubutu da yayi akan rashawa yayi bayani akan irin wannan saboda haka a cikin irin wannan hali mutum yana da uzuri ya bayar amma waɗanda suke karba su kuma su ji tsoron Allah duk wanda ya ci wannan dukiya ya ci wuta balbal ba zai Allah ba zai sa masa albarka a cikin kudin ba na'am jar riga babu laifi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bi hullatin hamra al-hulla shine asalin hulla shine kaya da suke set ake sayin su wato kamar mu yanzu riga da wanda ya ciki da babbar riga da ya ciki da wando hulla ce to a wajen larabawa shine ka sanya izari gyauto sannan ka sanya jabba akai ko ka sanya gyauto ka sanya mayafi ko ka sanya gyauto ka sanya kamis riga wadda take mai kawowa iya kugu kamar shirt kenan duk wannan ana ce mata hulla wanda yake kaya ne da ake sawa sama da ƙasa da yake hadawa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ja amma wancan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kayan za'afaran ne abinda aka tura da za'afaran illar shine za'afaran din wato turare ne waɗanda yake na mata saboda haka illar dan ba a son maza su yi kama da mata ne shi yasa aka hana waɗansu kuma sun bayyana kan cewa illar saboda alama ce daga cikin alamomin kayan waɗansu mabiya addinai to yanda muka sani mabiya addinin Buddha za ku ga suna sanya kaya masu ruwan goro to irin wannan jan irin wannan turin shi aka hana kuma shine ai turin za'afaran za'afaran saffron da turanci turaren za'afaran ai za ka ga haka yake ba jajawur bane ba yellow ba ja ne da yake karkata ya zuwa ga yellow saboda haka ake ce akan ce masa ruwan goro na'am amma jajawur din kaya babu ya halatta mutum ya sa daga wannan hadisin malam waɗannan salloli ne su biyar wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai su za a rubuta ma kamar kai qiyamul layli malam haka ne bayan sallar isha ake yin su salloli guda biyar idan kai su za a rubuta maka kamar kai qiyamul layl gaskiya ban san su ba ban sani ba idan abinda na sani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi sallar isha a cikin jama'a kamar ya raya rabin dare in yayi sallar asuba a cikin jama'a kamar yayi sallah daren baki daya kuma ya ce a hadisin Abi Dharr wanda ya tsaya yayi sallar tarawi tare da liman har aka gama sallar tare da shi suka fita daga sallar har aka gama sallar liman ya gama sallar tare da shi za a rubuta masa ya kwana yana sallah ni waɗannan kawai na sani amma wannan na sallah biyar ban sani ba gaskiya na'am na'am in suka yi za su sun tawaye ladan su mutum yayi tare da liman in yaje gida in Allah ya hore masa ya fuwace masa ya tashi sai ya raka'a biyu wai waɗansu wai sai su yi sallar tarawi din amma ba za su yi shafa'i da wutri ba sai su ce in sun je gida sai to wannan in mutum ya haka ya tawaye ladansa tunda cewa aka yi ya tsaya tare da liman ya yi sallah har a gama tare da shi amma musamman kuma ganin cewar idan ya yi wutarin tare da liman in ya koma gida in ya tashi sai ya raka a biyu domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan sallaci raka a biyu bayan ya yi sallar wutri yana zaune wanda ya nuna babu laifi a yi wutri bayan a ƙara nafila bayan an yi wutri kuma haka aka ruwaito sayyidina abubakar ya kan yi in ya tashi da daddare zai yi bayan ya yi shafa'i da wutri in Allah ya kaddara masa tashi da daddare sai ya raka a biyu ba zai sake wani wutrin ba to haka mutum zai yi ya fi bisa a ce mutum ya rasa wannan ladan tunda makusudin dai ka zo kai sallah a cikin jam'i babban makasudin shine ka samu wannan ladan dake cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari banda haka ka zauna kai a gida amma ka zo dan saboda ka samu wannan ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Na'am, yau zamu tashi aya ta 15 insha Allah a cikin wannan sura ta suratul Kahf mai albarka. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم
نعم. الله يجي هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة سكتشي وأنن متنمني سرقي أبا بمبوتا با الله با لولا يأتون عليهم بسلطان بين تميسا بسزود حجة مبين يا با أكن وأنن أبا بمبوتا با الله با. To tunda ku basu zo da hujja mabayyaniya ba, to wane ne yafi zalunci fiye da wanda ya kiri ƙarya ya jingina ta ga Allah. Wato wannan yana daga cikin zancen da su waɗannan samari suka yi, domin kamar yadda Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya nuna cewar basu san juna ba, amma da aka zo aka nemi su zo su yi wannan sujada, su yi wannan hadaya, su yi wannan layya, suka ki, suka tsaya, sai suka ware, suka ki shiga cikin mutanen, suka zo suka zauna a ƙarƙashi, kowanne ya ware, sai suka haɗu, sai suka ga duk sun haɗu. Da suka haɗu suka ce, me ya kawo ku? Suka ce, a'a, su ba za su bauta mu kowa ba sai Allah. To da aka kira su aka tambaye su, suka faɗi wannan da suka haɗu sai suka ce, kowannensu sai waɗansu daga cikinsu suka faɗi wannan magana da Allah ya mana hikaya. Suka ce, to waɗannan mutanenmu ne, sun riƙe abin bauta ba Allah ba, to menene hujja? Ta yaya ba su zo da abin da hujja mabayyaniya ba akan wannan? Sai dai kawai cewar sun gaji wannan daga wajen iyayensu, wato ma'ana sun yi taklidi ba tare da hujja ba. To in ko haka ne, waye yafi zalunci daga wanda ya kiri ƙarya ga Allah? To wannan ya nuna, Ibn Kathir ya ce wannan ya nuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Wato su rayuka, ruhi na mutane, wato rundunoni ne da suke haɗuwa da juna, waɗanda suke sun samu daidaito akan aƙida ɗaya, ruhinsu ya zamanto iri ɗaya akan haske yake da gaskiya, to sai su haɗu. Waɗanda suke kuma daban suke, sai su rabu. Shi yasa sai ka ga wani baka taɓa ganinsa ba, ka jiran ka Allah ya haɗa ka da shi. Wani kuma gashi kullun kuna tare amma ka ji ba ka yi da shi. To haka Allah ya yi rayuka, haka suke. To su ma waɗannan haka suka taho. Abin da ya haɗa su shine rayuka, hasken da Allah ya sa a cikin ruhinsu na imani. To suka zo suka haɗu, shine suka ce ga abin da mutanensu suke ciki. Wannan bara'a ne daga gare su. Kuma daga wannan ya nuna kan cewar wato sun taba akwai darasi na da'awa ga da'awar musulunci ta farko ga mushrikai wanda basu yadda ba kan cewa, to shi addini ba a daukansa sai da hujja. ba hujja bane kace ka sami iyaye da kakanni akan abu kace zaka je kai ba a taklidi akan addini domin gashi suka ce laula ya laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa basu zo da me yasa ba sa zuwa da hujja mabayyaniya akan su me yasa ba sa zuwa da hujja mabayyaniya ma'ana idan babu hujja mabayyaniya akan al'amari ba a addini kuma wannan ya nuna cewa abinda babu dalili akan sa babu hujja akan sa wajen sha'anin addini mardud ba a karbar sa shi yasa koyaushe zaka ga malamai a koyaushe cikin abu in suka kawo magana sai sun ambaci ga dalilinta duk wata magana su ce ga dalilinta ballantana babban al'amari kamar abinda ya danganci wato bautar Allah jalla wa ala to sannan kuma suka kara wannan a cikin wannan akwai nuna kan cewar zaluncin da ke cikin kirkarya a jinginta ta ga Allah da mushrikan makka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta gaya musu wa yafi zalunci daga wanda ya kirkarya ga Allah to hatta waɗannan samari waɗanda suke sa'a waɗanda suke yabon su yazo a cikin alqur'ani su ma akan sa suke saboda haka wannan ya nuna kan cewar wato a ɗabi'ar mutanen kirki ce na kan cewar suna barranta suna kin wato kirkarya ga Allah ƙarya ba ta da kyau to ƙaryar da tafi komai muni ita ce ƙaryar da aka danganta ta zuwa ga Allah domin danganta ƙarya ya zuwa ga Allah barnarta tana da yawa akwai barna ta fuskar cewar zaka batar da mutane akwai barna ta fuskar cewa kayi ma Allah babban laifi ka zagi Allah domin wannan zagin Allah ne kace Allah ya faɗa abin da bai faɗa ba babu kuma wanda yafi ƙarfin rai irin wanda yake shi Allah gabaki ɗaya yake wato yake zagi to sannan Allah ta'ala yace ya ci gaba da bamu labarin kissar su yace wa idza tazaltumuhum wannan suka ce to idan kuka kaurace musu kuka idan kuka wato kuka kaurace musu kuka rabu da su wama ya'buduna illa Allah kuma kuka kaurace ma abinda suke bauta ma ba Allah ba fa'u ila al-kahfi to ku tattaru ya zuwa ga ku tattaru ku fake a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai yalwata muku daga cikin rahamarsa wayuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tsara muku abinda yake zai kawo muku sauki da wato walwala a cikin al'amarinku sun fadi wannan magana wato wannan sun yi azama suka ce to mu kaurace musu idan muka kaurace idan kuka kaurace musu wannan wani daga cikin su ne ya faɗa a matsayin shawara yace to abinda za a yi ku kaurace musu ku kaurace mu abinda suke bauta ma ba Allah ba sai ku tafi ku buya a cikin kogo shine ku dauke shi ma'awa wajen fakewa wato wajen da zai kare ku daga wani ya ganku kuma ya kare ku daga cutar dabi'a saboda shi kogo zai kare ku daga zafin rana zai kare ku daga saukar ruwan sama akan ku zai kare ku daga iska mai tsanani da iskar sanyi da iskar zafi saboda haka shi kogo ya dace ya zamanto ma'awa to haka wannan amfani da basirar da Allah ya ba su ne to kuma sai suka yi amfani da imaninsu bisa kyakkyawan zatansu ga Allah bisa addu'ar da suka yi suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada to sun san cewa al'adar Allah da sunnar Allah an aka roke shi yana amsawa sai suka ce to in kuka dauki wannan mataki yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai yalwata rahmarsa a gare ku wato nashrur rahma asalin ta daidaita ta ne yada ta to kinaya ce nuni ne ga yalwatawa wato Allah zai ba ku rahama mai yawa saboda kun roke shi kuma kun gudu da addininku kuma sunnar Allah ne wanda ya gudu da addininsa zai samu arziki waman yuhajir walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu afwan waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a duk wanda ya hijira domin tsira da addininsa saboda Allah yajid fil ardi muragaman kathira zai samu wato arziki mai yawa a cikin ƙasa wasa'a da yalwa Allah zai yalwata masa to shine suka wannan wato sunnar Allah ce kaga Allah ya faɗe ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ambace ta ga ahlul kahfi to cewa wannan sunnar Allah ce sannan kuma zai shirya muku sauki a cikin al'amarinku mirfaqa haka kira'ar jumhur take amma Nafi'u al-Madani da Ibn Amir karin mutanen Sham sun karanta ta marfiqa da fataha marfiqa amma duk ma'anar su ɗaya ne asali kun ga daga nan ne aka samu al-mirfaq al-mirfaq shine gwiwar hannu saboda gwiwar hannu mutun yana kishingida anan to ka san aka ce mutun ya kishingida me yake nunawa ba hutu ba hutu yanzu wanda yake cikin yunwa ya kishingida sai dai ya tsuguna amma wanda kaga ya kishingida ya ci ya koshi kenan saboda haka yana son sai sakewa to Allah zai shirya muku abinda za ku kishingida wato Allah zai shirya muku sauki da ni'ima shine al-mirfaq al-mirfaq yana zuwa bi ma'anar al-amr wa bi ma'anar al-udhu al-mirfaq duk abinda yake zai saukaka maka daga nan ne ma ko yanzu zaka ga larabawa suna cewa marafiq al-marafiqul amma al-marafiqul amma ana nufin wato lantarki da hanyoyi da wajen ruwa da wajen dauke abin nan ruwan bandaki shine al-marafiqul amma public utilities haka suke ce musu wato abinda zai kawo mutane walwalar rayuwa shine to kaga shine suke ce musu al-marafiq jam'u mirfaq kenan al-amari kenan kuma yana nufin kuma wato gwiwar hannu saboda haka wato sun yi wannan kaga abinda suka roka daga wajen Allah dama abu biyu ne ai ko suka ce rahama daga gare ka to shine yanshur lakum rabbukum min rahmatihi zai lota muku daga rahamarsa wahayi lana min amrina rashada ka tsara mana shari'a a cikin al'amarinmu shine nan suka ce nabiyin kuma wahayi lakum min amrikum mirfaqa zai tsara muku sauki da walwala a cikin al'amarinku to kaga wannan shine abinda ake nema wato shine dogaro shine fa'idar aminci da Allah cewa duk wanda ya aminci da Allah to Allah ba zai barshi ba duk wanda ya rike Allah Allah ba zai barshi ba ihfazillaha yahfazka to kaga wannan sun fada ne a matsayin suna tuna ma junan su kuma haka ake so mumini ya kasance ya rinka tunatar da kansa abinda dama Allah madaukakin sarki ya fade shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace ma abdullahi bin mas'ud karanta min alqur'ani yace ya rasulullah a aqra alayka wa alayka unzal in karanta maka bayan kai aka saukar ma yace inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na to shi kansa salawatullahi wa salamuhu alayhi yana son wannan to saboda haka Allah kuma dan haka Allah yace mana mu rinka wato tunatar da juna saboda shi ka fada ma kanka abinda mutun ya sani wannan kalmar ta daɗi kamar Imam Ahmad ne lokacin da aka taho da shi za a je a yi masa wannan jarabawar akan me zai fada akan alqur'ani an tara jama'a an yi masa bayan an gana masa azaba da bulala sannan aka zo za a tsayar da shi a gaban jama'a a gaban sarki a yi masa wannan tambayar sai wani mutum cikin mutanen gari kawai ya zo wucewa ya ce kai ne Ahmad ibn Hanbal ya ce eh ni ne ya ce ranka ba komai ba ne duk waɗannan mutanen musulmi suna jira su ga abin da za ka faɗa kar ka zaɓi ranka a kan su ka ɓatar da su ka tsaya ka faɗi gaskiya sai ce sake maimaita min maganarka mutumin gari ne kawai Imam Ahmad ya ce sake maimaita min maganarka da ya sake maimaita ya ce Allah ya saka maka da alkhairi saboda wannan ta bashi sabaki saboda ita al'adar gaskiya tana buƙatar a rinka maimaita ta sai ta ƙarfafa ma mutum to haka shine ya faɗi wannan yace wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa to sai kuma Allah ya bayyana to yaya Allah yayi haka din to shine abinda Allah zai bayani a
ayatul kursi shams idza talat tazawaz anka hatim zat al-yamin wa idza gharabat taqridum وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
Allah ya ce wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, wannan kalmar tazawaru an karanta ta ta fuska uku. Tazawaru ita ce kira'ar mutanen Kufa, tazawaru ita ce kira'ar mutanen Makka da mutanen Haramaini da mutanen Sham, mutanen Haramaini kai tazawaru, kamar yadda Nafi'u ya karanta. Mutanen Sham kuma tazwarru, tazwarru kamar tahmarru, dukkaninsu ma'ana ɗaya ne, bi ma'ana karkata. Amma Al-Qur'ani yana zuwa da wato harshen Larabci iri-iri da bina'insa, domin tazawaru asalin ma'anarta ta tazawaru, saboda haka sai aka shigar da ta ɗin cikin ta, aka mayar da ita zai saboda kusancin makharajarta da za, sai aka mayar da ta ɗin ta zama za, ta zamanto tazawaru, ai ta tazawaru. Ita kuma kira'ar mutanen Kufa wadda muke karanta ta kira'ar Asim, tazawaru an shafe ta'ul mudara'a din saboda sauƙin magana, maimakon amma asalin kalmar ta tazawaru, wa tara shamsu ta tazawaru. To shine in kace tazawaru ka sauƙaƙa, ka cire ta ɗin ɗaya, saboda ita ɗaya ta ɗin ta yi nuni ga waccan. Idan kuma kace tazawaru, to ka shigar da ta ɗin cikin ɗaya ta ɗin, maimakon kace ta tazawaru, akwai nauyi a harshe, sai ka ce tazawaru ko kuma tazwarru. Dukkaninsu wato bina'i ne na kalmar. Allah ya ce wa tara shamsa, kana ganin rana, wato wannan khitabi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma khitabi ne am kowa, kai mai gani, kai wanda ake gaya maka wannan labari, ake zance da kai da wanda kake so ka san halinsu. To tara shamsa, kana ganin rana, idza tala'at, idan ta hudo, tazawaru an kafihim, sai ta karkata ta kauce daga kogan nasu, zatal yamini, ta gefen dama, wato ta yi kudu da su. Wa idha gharabat, idan kuma ta fadi, taqriduhum, sai ta bassu, zata shimal, daga gefen hagu, wato gefen arewa, dan kar ranar ta taba su. Wa hum fi fajwatin min, alhali su kuma suna cikin farfajiya a cikin kogon, amma rana bata taba su lokacin dagowarta, bata taba su lokacin faduwarta. To nan malamai sai suka ce, suka dauki ma'ana biyu. Ma'ana ta farko suka ce wannan wato Allah ya sa su sun je sun samu kogo wanda yake sifar sa haka yake, da tawfikin Allah shine shir ya tsara musu, ya shiryar da su ya zuwa ga abin da zai ba su sauki. Sai suka je suka samu kogo wanda kogon nan bakin sa yana kallon arewa, domin idan yana kallon arewa ba yadda rana za ta shiga. Kuma wannan yana ƙarfafa abin da aka ce